Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake haduwa a wannan tilimi na biyu daga littafin Usulut Tafsir wa Manahijuhu na Professor Fahad Ibn Abdurrahman Ibn Sulaiman Rumi, jazakumullahu khairan. A yadda muke tattaunawa a wannan safiya ta Alhamis 17 ga watan Sha'ban, hijira ta 1447, daidai da 5 ga watan Fabrairu 2026, daga masallacin Yusuf Dogo da ke nan garin kan giwa a karamar hukumar Arewa cikin jihar Kebbi, Nigeria, a cikin wato semina ta tunkarar watan azumi da tafsiri a shiryawar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta karamar hukumar Arewa. Allah ya saka musu da alkhairi. Wannan shine darasi na biyu a wannan jeren giya ta usulut tafsir. Mun fara magana akan abin da ya shafi asalibul mufassiri ko asalibul tafsir kala hudu, wanda su za mu tattauna a cikin wannan zama na biyu. Akwai at-tafsirut tahlili. At-tafsirut tahlili shine kamar yadda aka ambata a yaƙuri a wannan darasin, ba dole komai sai mun ja bakin shi ba, inda kawai bayani ya kama zani. Abinda ake nufi tafsirut tahlili shine mutum ya bi ayoyin Al-Qur'ani yadda suke a jere a cikin surorinsu a Musaful Uthmani. Ana bayani akan kowace aya, wanda ya shafi lafazinta, wanda ya shafi ma'anarta, abinda ya shafi fuskokin balaga da ke cikinta, abinda ya shafi asbabun nuzul da hukunce-hukuncenta. Ma'ana aka jawo malami aya, zai fassara doron lafazin, sannan ya sake bin ma'anarta dunƙulalliya. Sannan bayan ya bi ma'anar dunƙulalliya, sannan kuma ya zo ya kawo magana akan abin da ke cikin zancen na fasahar magana. Idan akwai wani sababin nuzuli na ayar, ya kawo shi. Idan akwai wani bayani na musamman akan wasu hukunce-hukunce, ya kawo. Aka ce kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin ya ta'amuhu illa an yakuna maitatan aw dawan masfuha da kaza kaza kaza, zuwa ƙarshen aya sai ce kul, ka ce la ajidu, ba na samun komai fi ma uhiya ilayya, cikin abin da aka aiko mani kaza 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 kaza. Kaga wannan tafsiri ne, wato fassara lafuzza ko, sai ya sauya dawai sake gallon aya. Wannan aya ga abin da take nufi, ga abin da take nufi, ga abin da take nufi. Ta sauka ne a Makka ko a Madina ko lokaci kaza ko saboda kaza ko saboda kaza ko saboda kaza. Sannan ya sake kawo bayani na istinbatat na hukunce-hukunce game da abin da ya halasta a ci da abin da bai halasta ba, da hukunce-hukuncen yanka, tantai magana akan yanka ko da hukunce-hukuncen larurar da ke sa a ci mushi da ire-iren waɗannan. Allah ya sa mun gane. To wannan shi ne tafsirul tahlili. A cikin wannan tafsirin akwai wasu abubuwa da ya kamata da yake manta da su. Na farko, kamar yadda ya ambata a nan, shi ne wannan salon tafsirin shi ne mafi daɗewa a cikin salo daban-daban. Farkotun zamanin sahabbai haka suke yin tafsiri, kamar yadda ya zo cewa Ibn Mas'ud yana ba da labarin cewa sun kasance idan mutum aka koya mishi ayoyi goma, to ba za a tsallake ba sai an mai bayanin duk abin da ke cikinsu. Haka malamansu suke koya musu, malamansu cikin sahabbai da cikin tabi'ai. Haka Abu Abdurrahman Sulami shi ma yake cewa waɗanda suka koya mana, haddathana alladhina kanu yuqri'una al-Qur'ana annahum kanu yastaqri'una min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yace malaman mu cikin sahabbai, Abu Abdurrahman Sulami wani mashhurin malamin Al-Qur'ani, wani gwani ne, shekararsa 40 yana yin majalisin hadatar da yara Qur'ani da fassara musu Qur'ani da bayaninsa. Yace abinda ya zaunar da shi kawai da ya karanta hadisi a makaranta, aka ce al-annabi ya ce khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu, shi mafi alkhairi a cikin duk musulmi, babu kamar mutumin da ya tsaya ya koyi al-qur'ani sannan kuma ya zauna dafa'an yana karantar da shi. In kana neman mutum mafi alkhairi a gurin Allah, to babu kamar wannan. abin da kai ci muku ba yanzu kaskantacce yake kallon shi shine malamin nan ne na islamiyya malamin nan ne na hadda malamin nan ne mai ciskadi amma baka ji sai ya koya kuma ya dinga koyar da shi ba wai kawai dan haye ko kuma da yake neman duniya da abin yace to wannan abin shi zaunar da shi shekara 40 aikin da yake kenan har yabo duniya Allah bai gije karba mishi da shi da duk sauran malamai masu irin wannan aiki to shine yake cewa malaman mu cikin sahabbai kuma shi tabi'i ne suna gaya mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake koya musu alqur'ani yana karanta musu ayoyi ne fa kanu idza ta'allamu ashara ayatin in aka karanta musu ayoyi goma lam yukhallifuha ba sa tsallaka su hatta ya'lamu ma fiha min al'amal har sai sun san sai san aikata abin da ke cikin aiki sai yace fa ta'allamna alqur'ana wal amala jami'a sai ku yi alqur'ani da aiki su sahabbai duk ayi da aka karanta kawai aiki za su fara an ce lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun an musu bayani akan wannan aya da falalata ana tashi suka fara yin sadaka da gonakinsu da dukiyoyinsu da kaza da kaza kamar yadda aka sani a kisar Abu Ayyub al-Ansari ko duk abin da aka karanta musu ma aka ce a je a kawo sadaka kawai kowa zai je ya kawo nan take to su Allah ya musu wannan kyakkyawan zuciyar da wannan kyakkyawan burin na ganin sun yi aiki da alqur'ani saboda kai sa ba sa mantawa da karatunsa to wannan a bisa wannan salon ne wato suke yin wannan karatun tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan kuma tabi'ai su ma suka bi kanta kamar yadda mujahid yake bada labari yake cewa na sauke alqur'ani sau uku a gaban malami na Ibnu Abbas kowace saukewa idan an karanta aya ɗaya ko biyu sai an tsaya a yi sharhinta shi da aka wajen shekara shida ya ana wannan karatun kullum abin da suke kawai ke za ka ga mujahid ya zama ɗaya daga cikin jigajigan malaman tafsiri a duniyar musulunci domin malamin shi malamin da annabiyawa addu'a ne cewa Allah ya sanar da shi Qur'ani shine Ibnu Abbas sannan kuma ya zauna da shi a zama mai tsayi wajen ganin ya koyi wannan karatun din to haka yake cewa aradtu alabna abbasin almushafa thalasa arbatin min fatihatihi ila khatimatihi uqifuhu inda kulli ayatin minhu wa as'aluhu anha yace na gabatarwa da malamin Ibnu Abbas Qur'ani sau uku tun daga Fatiha har Nas kowace aya in na karanta sai na ci gafata malam a ƙara mun bayani me take nufi wannan gafata malam me ya fassara wannan aya shi kuma ya tazuba kamar ruwan sama to haka suka yi wannan karatu Ibnu Abbas da shi da dalibansa abu na biyu shine mafi yawan mashahuran littafan tafsiri na duniya a bisa wannan salon aka rubuta su tun daga kan tafsiri na farko shi tafsirin Imam Tabari wanda ya rasu 310 tafsirin Khazin tafsirin Bagawi tafsirin Fa'alib tafsirin al-Imam al-Wahidi tafsirin Ibn Athiyya tafsirin al-Imam al-Shawkani da ire-iren waɗannan tafsirin Ibn Kathir da makamantan duk littafin tafsiri da ka dauko zaka dauko sun fi kala 50 zaka ga a bisa wannan salon suke sauraka wanda yake bin shi yana samun sauki saboda malaman a da da na yanzu duk haka suke abu na uku daga cikin abin da ya kamata a lura shine a cikin wannan salon na tafsiri kuma kowane littafi da salon shi daban kamar yadda muka ambata a baya mutane ne za su je gari guda kuma dukansu ma ta mota amma kowa salon tafiyarsa daban na mota haya salon tafiyar shi daban da na motar gida sannan masu motar gidan ma kowa irin kiran motar da irin girman injin ɗinta da irin hankalin direban da zai bambanta tafiyar watakila wasu su wuni wasu su riga su isa wasu su abin nan za ka samu wani tafsiri irin wannan mujalladi ne ɗaya kamar mu tafsirin Malam Abubakar Gumi Allah ya gafarta ne Raddul Azhani ila ma'an al-Qur'an ana buga shi a kun da yake buga a cikin mujalladi ɗaya a kun da yake bugawa a cikin juz'i biyu akwai wanda su Malam Balalo Allah ya saka musu alkhairi suka sa akai ta haƙiƙin sai yanzu ana buga shi a cikin mujalladi hudu ba ga iyakacin sa kenan kuma wanda zaka samu ya kai juz'i 30 wani ya kai 18 wani 15 wani 20 kuma duka irin wannan salon ne misali muka dauki tafsirin Ibnu Jarir da muka fara juz'i 30 ake buga shi mujalladi 15 akwai wanda ya fi haka akwai wanda ya gaza haka akwai ire-iren su sannan zaka ga kuma akwai bambancin usulubin masu tafsirin a cikin irin wannan masu bin doron Qur'ani yadda yake a shimfiɗe wani zai yawaita nakalto maganganun magabata kamar shi Ibnu Jarir kamar Ibnu Kathir suna yawaita nakalto maganar magabata da lazimtan manhajin su wani kuma zai fadada zance game da kissoshi da tarihi da Isra'iliyat wato duk kissar da yazo sai ya nakalto ta daga tushenta in ya karanta qarsami Allahu qaulan lati tudaddika fi loja zai kawo din labarin da aka bayar game da wannan mata in yazo magana watu alaihi nabal ladhi atainahu ayatina fansalakha minha sai ya kawo maka duka labarin da ya sani wanda ya inganta da wanda bai inganta ba in yazo kan tarihin Bilqisa wannan da yake casarauniyar sama'i wajadtuha wa qaumaha yasjudu lishamsi min dunillahi wannan mata da ta zama da Annabi Sulaiman nan ma ba zai kasa a guiwa ba zai kawo maka kissoshi zai kawo maka hadisai zai kawo maka labarai zai kawo maka ta Isra'iliya shine labaran da na yanzu akwai wanda shi kuma yake bada muhimmanci ga salon fasaha alqur'ani zancen qur'ani na fasaha baya daga ne kafa babu wanda ya shahara a wannan waje kaman al-kashaf ana kaike tanzil wa ma'alit ta'wil shine littafin zamakshari wannan malami duk da aqidar sa mara kyauci wato aqidar mu'tazila yake da ita Allah ya gafarta ne amma malamai suna muhimmanci da tafsirin sa musamman saboda wannan babi na balaga a na baya bayan nan kuma akwai ibnu ashur shi ma ba ash'ari ne ibnu ashur mai tafsirin at-tahrir wa at-tanwin mutumin kasar nan Morocco ko shi ma yana bada muhimmanci akan balaga da nahawu da sarfu da fasaha alqur'ani da ijazinsa wannan shi ma amfanin su kenan akwai kuma wanda zai bada muhimmanci da fadadawa wajen ayoyin hukunce-hukunce abin da ya shafi hukuncin da ya shafi aure sallah saki bashi cinikayya makwabtaka yaki sallan matafiya da sauransu to in ya zo wurin baya ruwa alƙalami kamar ibnu al-arabi kamar al-imam abu abdullahi al-qurtubi a cikin tafsirinsa tafsir al-qurtubi zaka ga wata aya sai ya ce fi wa fiha masa'il sai ya kawo matsala wata wani ya kawo shida wani ya kawo wani zai kawo 30 wani ya kawo wani zai kawo sama da haka da matsaloli na cikin to wannan ma akwai shi sannan akwai kuma wanda yake bada muhimmanci akan kimiyya dake cikin alqur'ani wanda ya shafi halitta Allah abinda ya shafi tsuntsaye ruwan sama karkashin kasa teku halittu da sauransu kaman wancan mutumin kasar Iraki din nan mai sunan tafsirin nashi ne ma Alusi al-Imam al-Alusi wannan zaka ga ma har ma kaman ba tafsiri ba kaman karan kanta dabi a biology ko physics ko chemistry kama ba tafsiri ba ya shagaltu da wannan shagaltuwa mai yawa akwai kuma wanda zaka ga shi kuma yana dan jefa matsalolin nahawu nan da can nan da can kamar Ibnu Jarir yana yin haka Ibnu Kathir yakan yi haka yana jefa su sama sama da ire-iren su irin wannan tafsiri shine da yake cewa a tafsirut tahlili da yake na biyu shine a tafsirul ijmali shine tafsiri wanda mutum zai dauki aya daya ko biyu ya faɗi ma'anar ta a dunkule ba tare da ya faɗaɗa magana ba amma yana bin tasalsulin ayoyi da surori yana fitar da zantuttuka mafiya muhimmanci game da ayoyin yana haɗa tsakankaninsu ba tare da ya tsawaita zance ba wannan ya fi kama da tarjaman ma'anoni tarjaman ma'anonin alqur'ani mai girma ya fi kama da irin wannan wannan irin tafsirin daga baya aka dinga yin shi saboda kamar yadda muka ambata zamanin karancin ilimi da karancin wato himmar mutane akwai babban malami na nan kasar Najeriya shine Mala Abdullahi Gondu Allah ya gafarta mishi dan uwan Shehu Usmanu tafsirin shi kala biyu ne akwai wanda yayi babba a cikin mujalladi 8 sai yazo yayi karami shine wanda aka fi sani Ziyaul Tawi ko babban kenan Ziyaul Tawi babban kenan akwai wani malami mutumin kasar India da ya taba tahqiqin sa daga baya sai yazo sai abin nan kifayatu du'afa'is sudan abinda ya wadace masu rauni cikin bakakken fata. Galibin bakakken fata muna cikin masu rauni a ilimi. To wannan dan juz'i din ya ishe mu. Ya ishe mu karanta mu samu albarka a Qur'ani, mu fahimci abin da za mu fahimta, mu cika da imani. Wancan kuma na manya ne masu shakundin shine mu zanna 8. To a daga baya bayan nan an dinga irin su irin shine na Malam Abubakar Gumi Raddul Azhari ila ma'anil Qur'an. Aga mai da hankalin mutane zuwa ga ma'anar Al-Qur'ani. Sannan akwai wani mai kyau kwarai da gaske shine na Malam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'i shine Taysirul Karimul Mannan. Wannan yana da kyau sosai, yana da kyau kwarai da gaske a cikin kananan tafsirai masu kuma fa'idar da zaka nema a wuri da yawa baka samu. Akwai irin na wani malami da yake malami ne wanda yake mai matsala a aqidarsa shine Shaltut. Yayi Sheikhul Azhar shine Tafsirul Ajza'il Ashara. Tafsirul Ajza'il Ashara. Akwai na malam Uthaymeen Tafsirul Juz'i Amma. Juz'u Amma kawai ya tafsiri mujalladi guda. Kaga Juz'u Amma da kake ganin shi mutane da suka raina shi ko suna ganin kamar kowa ma ya iya. Amma karatu ne mai yawa a ciki, sama abin da ya shafi lahira, ya shafi tsoratarwa game da shirka da makamantansu. Allah ya saka musu alkhairi ga baki daya. Irin wannan tafsirin shi ne tafsirin ijmali, dunkulallen tafsiri. Galibi kamar yadda muka ambata mutanen wannan zamanin irin wannan ma ya ishe su, inda ba ɗalibai ne na ilimi ba. Tambaya kake so kai ne? Ban san shi ba gaskiya. Musan ban karanta shi. Sai na uku shine at-tafsirul muqaran wato comparative kenan. Tafsirul muqaran shine ana dauko aya daya ko ayoyi wanda suke sun yi magana akan mawdu'i guda daya, sai a zo a dinga gwada su ina ne aka ambaci kaza, ina ne ba ambata ba. Kai wani maka misali da zai zaka iya bibiyan Alkur'ani ka ciro kissar gwagwarmaya Annabi Musa da mutanen zamanin shi Haruna su Fir'auna, ka dauko ta daga cikin Shu'ara'i, ka dauko ta daga cikin Suratul Ra'di, ka dauko ta daga cikin Qasas, ka dauko ta ke cikin Sabbi, ka dauko ta ke cikin wuri kaza wuri kaza, zaka same ta a wurare mabambanta duk sai ka ciro kissoshin sai ka hada su. Don ka hada su zaka tara akwai wata ambaci wani abun da fadi wata ta takaita shi. Wuri kaza an kara wata kalma, wuri kaza ba a kara ba. Wuri kaza an yi bayani kaza, wuri kaza kuma ba a yi ba. To sai kai kokari ka fahimci ne malamai suka faffada akan waɗannan wurare. Ina ne me yasa nan aka ce kaza can ba a ce ba? Me yasa nan aka kawo ta da fadi nan ba a kawo ta da fadi ba? Me yasa nan aka ambaci mashhadi kaza nan ba a ambata ba? Ire-iren waɗannan shine at-tafsirul muqaran. Ko kuma ka dauki wato abinda Qur'ani ya ambata game da ambatan da yayi wa Annabi Ibrahim alayhi salam. Ka dauko a cikin Bakara, ka dauko a cikin Ali Imran, ka dauko a cikin kaza, ka dauko duk ka dauko sai ga kissa Annabi Ibrahim maimaituwa da ta yi mai bambancin da ke ciki. Me yasa a wuri kaza aka ba da labarin shi har da labarin abinda ya faru tsakanin shi da 'ya'yan shi, wani wuri kuma aka ba da labarin abinda ya faru tsakanin shi da mala'iku, wani kuma aka ba da labarin abinda ya Allah ya ambata game da cika alkawarinsa da kokarinsa wajen da'awa, sai ya zamana wannan shi ne mabuyinka. Haka za a yi ɗauko abinda ya shafi wato magana akan wani wata kadiyya ko wata haditha da Alkur'ani ya ambata wadda bata maimaitu ba kwata-kwata. Qur'ani yana da wasu hawadith da ya ambata a wuri ɗaya kadai ake ambatar su, ba a maimaitawa. Kisan Ashabul Kahfi sau da aka ambace ta, kisan Ashabul Ukhdud, kisan Zulkarnaini, kisa kaza kisa kaza, kisan Uzayr, sau ɗaya aka ambace ta. To sai kai kokarin ka fahimci me inda aka ambace ta, me dalilin da yasa aka ambace ta anan, kuma me yasa ita bata maimaitu ba. Kuma duk malamai sai waɗannan bayanan ya rage kawai ka zazzakulo me suka ce ya suka yi wato magana akai. Sannan wasu kuma sukan yi wani salo na muqarana, shine abinda Qur'ani ya ambata sai a duba shin wannan dokokin na Al-Qur'ani wannan ambaton da alqur'ani yayi ma wannan kissa ko ya zo a hadisi to ina bambancin na hadisin da na alqur'ani misali isra'i Allah ya ambaci ko wannan rabi asra bi abdihi laylan kaza 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 amma kuma wannan hadisi ya zo da tafsiri kamar kissar asirina Aisha radiyallahu anha ta hadisul ifko alqur'ani ya bada labarin adun kule da laje jawab ikki usbatun minkum ayyun goma yaya take a cikin hadisi sannan isannaka an dirkar lai kul sa'atu alayhi minkum minhu dhikra ita ma wannan ta zo haka su kansu ashabul kafi an hasin amma sai da Allah sabal kafi war raqi kaurin ayatina ajam da ire-iren su sai a duba to wannan a kissa da su zo a dunkula alqur'ani yaya ta zo a hadisi shi ma bukara ne bainal qur'an wal hadisi wasu ma suka tsallaka mu karana bainal qur'an wal kutubis samawiyyal ukhra wai ga qur'ani ya ambaci wannan kissa kuma akwai ta a cikin as-sifrul qadim da as-sifrul hadis shine old and new testament inda ke wasu malamai suna tsoratawa game da wannan kutse din musamman ga wanda ba shi da wato kyakkyawan masaniya game da waɗannan littafai ba yi da bukata ya je kutsa har ya je ya samu matsala wani kuma bukararsa akan zattutukan malaman hadis malaman tafsiri akan mas'alar zattutukan malaman tafsiri wajen ambaton ayoyin ko wajen ambaton asbabun nuzul din su ko fassarar su akwai littafai da suke masu irin wannan salam misali tafsirin Tabari yana da irin wannan salam al-kashf wal bayan na Fa'alibi at-tafsir al-basit na al-wahili ma'alim at-tanzil na Bagawi da kuma tafsirin Ibn Kathir kusalo na hudu na karshe shine at-tafsir al-mawdu'i at-tafsir al-mawdu'i shine kamar yadda muka bayyana shi a baya tattara ayoyin al-Qur'ani mai girma da suka yi magana akan wata mas'ala guda daya domin yin bayani mushtarak akan su domin duba su a cikin al-Qur'ani gabaki daya wannan tafsir al-mawdu'i ya dade a cikin musulunci amma ba da irin salon da aka zo da shi a yanzu ba amma za mu zo mu ji cewa ya dade daga cikin salon da ake a yanzu akwai tafsirul qur'ani bil qur'an tafsirul qur'ani bil qur'an shine wato a tattara ayoyin ya zama suna fassara junan su kamar yadda misali ake bada labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbai su suka riga kowa yin irin wannan kamar yadda bukhari ya rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fassara fadin Allah wa innahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu sai yace mafatihul ghaibi khamsa Allah ya ce yana rike da mabudai ko makullan mabudan gaibu cikin suratul an'am wadanda ba wanda ya san sai Allah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauko wata aya daban yace mabudan gaibu dinnan guda biyar din da Allah ya ambata a cikin suratul Luqman ko fadan Allah inna Allah indahu ilmus sa'a na daya kenan wa yunazzilul ghaib na biyu kenan wa ya'lamu ma fil arham na uku kenan wa ma tadri nafsun ma za taksubu ghadan na hudu kenan ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut guda biyar ce waɗannan sune mafatihul ghaib kaga wata aya ta kira su da suna mafatihul ghaib wannan aya ko bata kira sunan su ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya alakanta tsakankanin su sahabbai su ma suka bo suke ta yin irin wannan da abin nan idan ana neman littafi mafi shahara game da tafsirul qur'ani bil qur'an to babu kamar littafin adwaul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an na al-allama ash-shankiti Allah ubangiji ya gafarta mishi wannan malami ɗaya daga cikin ayoyin Allah ne a cikin bayansa ɗaya daga cikin mu'jizozin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi dai malami ne mutaakhiri wanda sa'ansa Abubakar gumi ne a shekaru bai jima da rasuwa ba shi ma ya rasu a shekaru 30 ko wani abu haka da ya gabata amma littafin nasa aya ce cikin ayoyin ban mamaki daga cikin baiwar da Allah yake wa dan adam cikin bayansa shi da kansa ana bada labarin cewa lokacin da ya tafsiri domin zamani yake a majalisi yana gabatar da ilqai a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana yin recording da aka yi tafsirin nan har kusa da suratul mulk sai Allah ya yarsuwa sai wani dalibin shi Afiya Muhammad Salim shi ya karasa zuwa suratul Fatiha to shanki da yake cewa idan aka yi mishi recording kafin a yada ana kawo mai saurara kuma akwai abin da za a dadi ko abin da za a yi editing ko abin da za a gyara a karatu na gaba yace wallahi idan yana saurare shi dinga istighfar yana cewa wani nake duka wannan magana yau shi na san wannan karatun aina na iya istighfarin sa shi da kanshi abin yana ba kanshi mamaki baiwa ce kuma daga Allah kawai so da ka tabbata sai kamata mutumin da yake mu'amala da alqur'ani ta hanyar bincike da karantawa a ce baya tsotso wato fa'ida da albarkar da ke sonan tare kai kuma tafsirul qur'an bil qur'an wanda yake a bisa salan ayatul ahkam shine wato a dauko ayoyi na hukunce hukuncen fiqh a cikin alqur'ani banda sauran hukunce hukunci wato ayoyin tsarki da sallah da haila da janaba da wanka da azumi da sallar dare da haji da kisasi da zakka da sauran hukunce hukuncen da ka saba ji a tafin fiqh to iyakacin su a takaito akai kamar yadda Jassas Abubakar bin Jassas kamar yadda Abubakar ibn al-Arabi shi imma surar da babu ma wannan shi ko tsallake ji baya kulawa da sai yayi magana akan ta amma shi al-Qurtubi yakan yi magana akan tafsirin ayoyi ko surorin da ba fiqh suke magana ba wanda suke magana akan kiyama suke magana akan sirati suke magana akan taqwa yakan yi amma ba zai fadada ba har da wani tata a wajen ayoyin hukunce hukunce haka nan wasu su akwai kuma salo na uku shine al-ashbahu wa an-nazair a cikin tafsirin qur'ani a cikin tafsirin al-mawdu'i tafsirin ashbahu wa an-nazair shine gwara ayoyi wanda suka yi kama da juna a wajen lafazin su ko a wajen hukunce hukuncen su da makamancin haka wannan shi ma wani fani ne mai zurfi da abin nan sai kuma salo na hudu cikin wannan a tafsirin mawdu'i akwai abin da ake cewa ad-dirasatul qur'aniyya irin na zamani ke duk da yake tun da ana yin su amma yanzu sun yi fadi sosai shine mutane sun kalailace akan abubuwa da yawa a cikin alqur'ani waɗanda da ba a damu da sai an san su wanda zai ci ne kawai zai magana akan wato abin da ya shafi wasu ayoyi da suka zo suna magana akan rantsuwa kawai kamar yadda al-imamu ibnu qayyim yayi shine at-tibyan fi aqsamil qur'an wan najm idha hawa ire-iren su waɗannan ayoyin da irin wal asri da irin wash-shamsi wad-duha waɗannan rantsa-rantsan da alqur'ani ya buri su kawai yake magana akai meye ma'anar su meye hikimar da ke cikin su wani wajen me yasa rantsuwar guda ɗaya ce wani kuma a jere har guda uku hudu biyar goma at-tibyan fi aqsamil qur'an kenan ko kuma wanda zai magana shi kuma kawai ya damu da majazi inda aka banda lafazi da ma'anar da ba ita ce ma'anar shi ta farko ba akwai wanda zai magana akan amsal misalan da qur'ani ya buga inda qur'ani ya buga misalai akwai wanda shi kuma sai ya damu da wani abu da ya shafi harshe yana neman wato lafazin sabara a cikin alqur'ani da mushtaqat dinsa inda aka ce sabiruna isbiru aw la tusbiru inna allaha ma'as sabiri irin waɗannan su kawai yake nema a cikin alqur'ani sai ya tara su gabaki daya ya musu kallo na qurilla akan ma'anonin su da hikimomin da ke cikin su da sauransu akwai wanda shi kuma kawai abin da yake nema shine uduli wato inda ya kamata a ce Allahu a bisa tunanin shi sai aka ce rabbu misali kawai abin da yake nema kenan inda wasu sunayen Allah suka maimaitu akwai wanda shi kuma abin da yake nema kawai takara me yasa aka ce qul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas aka ce mai takalma annas annas ba fadita su daya a ce qul a'udhu birabbin nas malikihim ilahihim asalan dan ce ya kamata za a maimaita din nan da hanyar damiri ko to shi kuma abin da kawai ne ta nema kenan a cikin alqur'ani maimai yasa aka yi maiman kalmomi wani kuma abin da yake nema a cikin alqur'ani kalmomin da asalin su ba larabci bane larabawa sun aro su ne daga wani harshe wani kuma abin da yake nema kalmomin da suke da ma'ana fiye da ɗaya a cikin alqur'ani wanda suka bi a wani waje da wannan ma'anan suka bi da wani waje da waccan ma'anan suka bi da wani waje da wancan ma'anan wa in minkum illa waridu lallan wannan waridu ha yazo da ma'anan zuwa bakin wajen yazo da ma'anan shiga walamma warada ma a madyana wajara alaihi ummatan minan nasi sukun da wannan ya bambanta da wa minkum illa wariduha wajen ma'anar sa wancan sallakawa wannan kuma zuwa bakin gaba haka ne ta yin wannan kulafucin to wannan shine a tafsir addressatu tafsiriya wanda suka yi yawa a wannan zamanin wani kuma zai dinga wani kuma zai ce bari ya bincike kai akan ayoyin da aka share su an daina aiki da hukuncin su amma sana cikin alqur'ani ira suke ga sunan dai kala daban-daban ire-iren waɗannan mazhabobi na tafsiri na wanda yanzu sun shahara a cikin alqur'ani mai girma kusan galibin cibiyoyin bincike da suka shafi alqur'ani da suke jami'o'i da ɗalibai masu yin babban digiri ko digirga a alqur'ani suna yin irin waɗannan bincike-binciken abin da shafi ainihin wato tafsirul mawdu'i to wannan ittijahat hudu kenan a kasan tafsirul mawdu'i maga tafsirul qur'ani bil qur'an tafsirul tafsirul qur'ani bil qur'an tafsirul muqaran tafsirul qur'ani bil qur'an ko haka muka ce tafsirul qur'ani bil qur'an da kuma al ashbahu wan nazair da tafsir ayatul ahkam da kuma adrasatul qur'aniya to sannan ana da wato nau'i uku na salon wannan tafsiri nau'i na farko shine ta yadda mutum zai bibiyi wata kalma ko wasu kalmomi a cikin alqur'ani ya tattara su dan ya ga dalilan su ya ba su muhimmanci wajen bincike kamar da muka ambata kamar yace lafazin alhaq a cikin alqur'ani ko lafazin ar-rabb ko al-ibada ko lafazin al-umma ko lafazin al-mar'a a cikin alqur'ani nau'i na biyu shi kuma shine wanda ya dauki wata qadiyya guda daya wancan kalmomi wannan kuma qadiyya amsalul qur'an balagatul qur'an qasasul qur'an ahkamul qur'an da sauran ire-iren waɗannan ko kuma as-sidqu fil qur'an as-sabru fil qur'an as-salatu fil qur'an al-zakatu fil qur'an nau'i na biyu kenan na ayoyi nau'i na uku shi kuma shine wato wanda mutum zai dauki salon yanda alqur'ani ya suranta wani abu sani a ce as-sura bainal haqqi wal batil fil qur'an ko ko yace qabaya suratu kaza ko ta'ammulat fi surati kaza wato wasu abubuwa na wa'azozi da ke cikin sura kaza misali yace mashahidul qiyama fi suratul waqi'a suratul waqi'a ko sai magana kan alqiyama idza waqa'atul waqi'a to menene abubuwan da ta bada labari na taron tashin alqiyama ko yace misali hukuncen da suka shafi wato yau zamantakewa a suratul baqara ko labarin tashin alkiyama a cikin suratul baqara duk da sura ce take magana akan harkar abin nan fiqh ko da sauran su hukunce amma ta kawo wasu zantuttuka wanda kamar ba su ne asalin zantin da ta yi ba kamar wani by product ne kamar ribar kafa ne zai kawo ta ta ire-iren waɗannan ko misalan da Qur'ani ya bayar akan tada matattu a duniya suna nan dai iri-iri mawdu'an ba sa ƙarewa wanda duk wanda ya tabbatar da cewa Qur'ani gagara-gasa ne za a yi ta ɗiban bayanai a cikin shi ba sa ƙarewa har sai dai mutane kawai su yi iya abin da za su iya su bar saura wa 'yan baya to wannan bayani kenan dunƙulalle game da waɗancan matsaloli sai mu ji abu na gaba shine manahij ina so mu yi batu a kansa dalla-dalla manahij tafsir kamar da muka ambata tun farko shine wato hanya ko salo da kowa ke bi wajen yin tafsirinsa shi manahaji shine wato salon da mutane suke bi wajen yin abu kuma kowaɗannan mutane a komai nasu suna da manahaji zai dan ka ɗauki kayan abinci kayan girkin abinci ka ba mata biyu kowace ka ce ka so ta maka irin wannan abincin ba na so ake yi dafa duka ta shinkafa tiya biyar ga kayan aikin ki ke ma ki muna dafa duka ta shinkafa tiya biyar ga kayan aikin ki watakila tun farko wata zata ce to ita a cikin kayan aikin bata bukatar kaza kuma bata ga kaza ba kayan aikin da kai ka saka watakila ka sa magi da gishiri da kaza da kaza da kaza ita kuma irin manhajinta har yanzu akwai abin da bata gani wanda saba sakawa zata tambaye shi wacce kuma zata ce ni ba na sa wannan sannan watakila idan suka zo fara girkin wata ta iya fara sanya wani abu ta kuma sai a kashe ta saka shi kuma kaga duka abu da yake sosai to sannan ba dole kuma su dauki tsawon lokaci guda suna yi wata na iya riga wata gama guda sun fara a lokaci daya sannan kuma tabbas ɗanɗano sai ya bambanta ba haka bane ɗanɗano ko da a ce duka abincin ba wanda ya kone ba wanda aka samu wata matsala amma dai an ci za a ji ba iri ɗaya bane ɗanɗanansa amma dai duka sunan shi dafa duka shinkafa to haka haka wannan shine manhaji kowa da irin nashi in ka dauki kelle yadi goma ka kai ma tailor mai suna Ahmad ka saje kai ma tailor mai suna Sufyan kace kowa kana so maka babban riga da yan ciki da wadata kuma ga irin samfurin ka zo da shi a hoto amma in suka yi dole sai an samu wasu bambance bambance a ciki amma dai duka irin ta ce kuma watakila ɗaya ya karya alƙawari ɗaya ya cika alƙawari watakila ɗaya ya rage yadi ɗaya bai rage yadi ba watakila tun farashi su bambanta kai ma da kanka kuma za ka ji in ka saka kai ta wannan ta fi min ta fi zama a jikina fiye da ta wannan watakila wannan da kanshi ya yi sirfanin wani kuma ɗayan kuma ya kai ma wani watakila wannan da kanshi ya ɗinka wannan shi wannan kuma ya ba yaransa ne kaga duka kowa yana da manhajinsa da yake bi to haka yake game da ilimi idan mutum ya fahimci wannan zai fita daga tsiro ɗani da yawa sahabbai da suka fara karantar da mutane alkur'ani bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ba su da wani tafsirin da suka dogara da shi illa abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su da kuma abinda Allah ya kimsa musu na fahimta kamar da sayyidina Ali yake cewa yace sai kuma fahimtar da Allah ke baiwa mutum a cikin karatu ana nan sai duniyar musulunci ta yi fadi musulunci da iya makka da madina da ƙwa'i sallallahu alaihi wasallam ya rusu wadannan barana da abin da kike rusu nan kada yake musulunci zaman sai na abubakar da umar da usman da zaman sai na ali har zuwa zaman nan bayan su banu umayya banu abbas suka yi ta fada da daular musulunci har ta shiga afrika har ta shiga kasar asiya har ta shiga wani sashi na kasashen turawa gabas da yamma musulunci ya fadi sai da mana cewa yanzu akwai mutanen da ba larabawa bane ba za su iya fahimtar qur'ani sai an fassara musu da yarensu akwai a cikin ma larabawan wanda suka cakuɗe da ajamawa su ma larabcin su yayi rauni su ma suna buƙatar fassara wani ba ajama ma yanzu ya fi wani ba laraba ma iya larabci da haka sai aka buƙaci zuwa ga dole sai an faɗaɗa bayanai an kai matuƙa wajen yin bayani game da ainihin wato saƙon Allah a cikin alkur'ani mai girma saƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisan shi wannan shi ya bada buƙata zuwa ga manhaji kala daban-daban manhaji gwargwadon mutanen gwargwadon ilimin malamin gwargwadon irin target audience ɗinsa gwargwadon zurfin karatun da yake so ya bayar a cikin wannan littafi nashi ko wannan tafsiri nashi duk wannan sun taimaka wajen bambantuwar manhajin tafsiri da kuma manufan masu tafsiri akwai wanda yake tsayuwa akan waɗancan na can baya akwai wanda yake haɗa na can baya da na zamani akwai wanda yake wato kwakwalwar shi da basirar shi masu faɗi ne kuma yana tunanin duk mutane haka suke akwai wanda yake sabon shiga ne yana da ƙarancin tajriba akwai wanda yake ya daɗe akan abin za ga shi da kansa abin da ya a baya ba mutu da wanda yake yanzu akwai wanda wani ilimi cikin ilimomi ya yi mai tasiri da haka za a ga tasirin wannan ilimin a cikinsa in malamin nahu ne ya tafsiri sai an ga tasirin nahu idan ɗan kasuwa ne yana kuma malami ne ya tafsiri sai an ga tasirin ɗan kasuwa ne idan ɗan siyasa ne ya tafsiri sai an ga tasirin siyasa in tsohon soja ne sai an ga tasirin aikin sojan nan da yi idan malami ne wanda shakundum ne sai dai kowa ya zaba abin da ya mushe ba sauran saboda kowa irin shaksiyarsa za ta yi tasiri akan abin da yake karantarwa irin malaman da suka koyar da shi ko inda ya karatu duk wannan sai ya bayyana idan malamin fiqhu ne za a ga fiqhu a ciki idan malamin tarihi ne za a ga yana yawan kawo tarihi idan wani malami ne masanin falsafa za a gani daga ainihin wato tafsirin sa saboda haka sai aka kididdige manhajoji na tafsiri har kalam takwas da suka ma haka na farko shine at tafsir bil ma'thur tafsir bil ma'thur shine dogara da abinda aka ruwaito al manqul as sahih wal athar as sahiha al manqula an salaf a matsayin dalili da ake kafa tafsirin shi wato duk ayar da aka ja idan an zo bayanin ta ba kawai zaka yi bayani ne da naka hausar ko da naka fasahar ba a sai ka bincika ibnu kathirin da ibnu jaririn da wana da wana me suka nakalto daga manya-manyan malamai cikin tafsir malaman tafsiri cikin sahabbai da tabi'ai su ibnu abbas su ibnu mas'ud da ire-iren su su abin zaid ibn thabit tafsirin malaman mazhabi malaman sahabbai yana da makarantu uku shahararru akwai makarantar kasar iraki kufa da basra sune makarantar ibnu mas'ud kenan da da su mugira akwai makarantar makka ita ce makarantar ibnu abbas kenan wanda ta gino a makka da ta'if akwai makarantar madina ita ce makarantar su zir dan thabit da su aisha da su ibnu umar to kowanne kuma sa da daliban su da suke sanannu da suke ake waitowa da gare su wanda da gunsa ake jin tafsirin waɗannan malaman to wanda yake tsayuwa akan waɗannan iya abubuwa iya abin da ke cikin maganganun sahabbai da tabi'ai da atba'ut tabi'ina da hadisai shi yake cewa at-tafsir bil ma'thur wannan tafsirin yafi kowanne inganci yafi kowanne zaman lafiya domin yafi sada ka da tafarkin magabata wajen fahimtar ayoyi wanda kuma za a tsaya iya nan sai dai tafsir bil ma'thur ya samu wasu matsaloli da kuma dole ka san su da gaske matsalolin da ya samu shine akwai hadisan ƙarya da ake ruwaitowa da ake dangantawa alwadu akwai siyasar rayuwa da bambancin mazhaba ya sa an kera wasu hadisan ƙarya an danganta ga wasu kaman abinda ake cewa wato tafsirin ibnu abbas wanda tafi na musamman waye waye al-miqbas fi tafsir ibnu abbas wanda galibin su ba su tabbata daga gare shi ba ake ruwaitowa akwai khurafat zantuttuka marasa tushe wanda sun kamata tatsuniya waɗanda ake sakawa a cikin nan to dole sai mutum ya san yadda ake tacewa ko ya dogara da waɗanda suka tace yanzu abinda zaka gani a cikin tafsirin ibnu jarir at-tabari ba duka ya inganta ba alhamdulillah akwai takhrijin da aka yi mu littafi na dukkanin hadisai da athar da suke ciki yana nan a cikin mujalladi bakwai na da yake nan alwadu sai ka kiyaye shi na biyu al-isra'iliyat labaran da na yanzu wato labaran al'ummomin da suka gabata shi a ciki akwai wanda ya inganta akwai wanda bai inganta ba a cikin kuma wanda bai inganta ba akwai mai tsananin rashin inganci akwai mai dama-dama aka akwai wanda ya inganta wanda isra'iliya ce amma qur'ani ma ya ambata yanzu ashabul kahfi isra'iliya ce akwai isra'iliya ce wanda hadisi ingantacce ya ambata ko kuma isra'iliya wanda bata ambata bata tabbata ba akwai kuma wanda qur'ani ya ambace shi a dunkule su kuma labaran sun zo da shi dalla-dalla kisoshin su annabi Sulaiman da Balkisu dinnan kissar annabi Yusufa da Imra'atul Azizi kissar ashabul kahfi akwai inda zaka ji an bace sunayensu da sunan garinsu da sunan sarkin da sunan waziran da sunan dutsen komai an kawo to kaga qur'ani ya ambata a dunkule su kuma na kisoshin sun kawo su dalla-dalla to sai mutun ya kula da wannan kisoshin da kuma shin akwai bukatar su kuma bukata in kuma zai ya iya tantance su to ya san wanne ne ya inganta wanne ne bai inganta ba sannan na uku kuma akwai wanda suka kawo su kuma basu kawo da isnadi da can ana kawo isnadi kamar yadda ibnu jarir yake ana nan sai aka zo babu isnadi ana ambatan su kawai haka nan babu isnadi to duk wanda yake babu isnadi kafin ka tabbatar da shi sai ka tafi ka nemo isnadin dan ka tabbatar ana samun tafsir bil ma'thur qur'ani ya fassara junansa ko qur'ani hadisi ya fassara shi ko ta aya ta zo a dunkule wata ta wuce sharhin sa ko ta aya ta zo a dunkule wani malami ya faɗi cewa wannan aya da zo dunkulalliya ga sharhin ta a wuri kaza gashi na malami ya buga mana misalai waɗanda za a gani a karanta. Alal misali, bari mu ɗauki misali guda ɗaya, kamar yadda yake cewa a tafsiru bil muttasil, akwai kuma a tafsiru bil munfasil. Za a ganshi misali daga shafi na 78, aya da suke haɗe da junansu su fassara junansu. Wasu kuma ayar a ɗauki wata a nan ta gaba ba ta fassara ta ba, sai ta wata surar daban. Misali, innal insana khuliqa halu'a, ɗan adam an halicce shi da haɗama. Khuliqa halu'a, sai Allah da kanshi ya fassara ya ce idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a. Wannan shi ne bayanin haɗama tasa da firgicin nasa. Ya ce shi ne sa'alabi ke cewa an tambaye ni, sa'alani Muhammad ibn Tahir mal halau, qultu qad fassarahu Allah ta'ala, ce ai gashi Allah ya fassara idza masahu sharru jazua wa idza masahu alkhairu manua. An halci dan adam da raki, idan alheri ya same shi sai ya zama mai ruwa, idan sharri ya same shi sai ya zama mai raki. Ko kuma wanda yake al-munfasil, wanda daban sai an tambaya ma a bada amsa, kamar da Allah yake cewa misali maliki yawmiddin, mamallakin ranan addini. Wannan a cikin Fatiha kenan ko? Ta wani waje kuma sai Allah ya ce wa ma adaraka ma yawmuddin thumma ma adaraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idin lillah. Yawmuddin shine ranar da wani bai iya mallaka wa ko waninsa wani abu, al'amari duka na Allah ne. Haka tafsirin fatalaka adamu min rabbihi kalimatun, fatalaka adamu min rabbihi kalimatun fataba alayhi. Allah ya bada labari cikin suratul Baqara cewa annabi Adam da ya kuskure, Allah ya miko masa wasu kalmomi wanda ya amfani da su wajen neman tuba a wurin Allah. Allah ya gafarta mishi. To wannan aya bata ambaci mai kalma ba, amma wata aya daban a cikin suratul A'raf ko fadin Allah, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wannan shine ayar da aka aika masa. Hakan ka dauki wato abin da aka faɗa al-khullatu wash-shafa'a, da aka kore aka ce ya allazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala shafa'a wal kafiruna humu dhalimun. Ku ciyar daga abin da yake hannunku tun kafin ranar da zai za a ce babu wato zumunta ta ƙauna ta khulla, abokantaka mai zurfi, ko babu beli, kafirai su ne azzalumai. Yanzu an faɗa al-khulla, an faɗa shafa'a, aka ce babu wani wanda zai samu wannan. Amma kuma Allah da kansa ya yi istisna'i, ya tugaci da ce al-akhillau yawma idin ba'aduhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Kaga an tugace muttaqun cikin Zukhruf, kuma ya togace cikin ceto da yake cewa kamin malakin fi samawati la yugni la tugni shafa'atu shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha wa yarda. Mala'iku da yawa ba za su yi amfana wa kowa kuma wajen ceto ba, sai wanda Allah ya bashi dama ya ce ka ciciwa ne. To akwai wanda za a iya samun ceto kenan, amma sai da bayar da dama daga wurin Allah. To tafsirul Qur'ani bil Qur'an, masdarin shi na farko shi abin tafsirul bil ma'tul, masdarin shi na farko shine cikin Al-Qur'an, masdarin shi na biyu shine cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato zaka nemi fassarorin ayoyi daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fuskoki da dama. Fuska ta farko shine mafi yawan zancen Al-Qur'ani dunkulalle, mafi yawan zancen hadisi kuma dalla-dalla ne. Saboda aya za ta dunkula zance, sai hadisi ya zo sai ya yi tafsirinsa. Allah ya ce alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin, wanda suka yi imani ba su taku da imaninsu da mugunta ba. Waga wannan al-zulmu wato dunkulallen zance ne. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani ya ce daga cikin zulmu da ake nufi a nan shi ne shirka, kuma akwai zulmun nafsi, akwai zulmul ghayr, mutum ya zalunci kansa ko ya zalunci wanansa. To zaluntan kai ba iri iri, akwai zaluntan kai shirka, akwai zaluntan kai fasikanci, akwai zaluntan kai wasa da wajibobi. To wanne a ciki? Zaluntan kai shirka shi kadai yake nufi a nan, banda sauran. Sannan kana iya samun wato abinda Qur'ani ya zo da shi ya rikita mutane sai hadisi ya tantance kamar wannan din ko abin da yago a sake shi ko hadisi ya bayyana shi kamar yadda Allah ya ce misali faqbu aydihum a yanki hannun masu sata ko kaga hannu aka ce hadisi ne ya faɗi cewa hannun na dama ko na hagu iya ina iya hannu ko gwiwa hannu ko kafada ta hadisi ne faɗa to kaga wannan shine wato taqidul mutlaq so sannan fuska ta biyu shine bayanu ma'anan lafz wani lafazi wanda ma'anarsa ta zo alqur'ani ba a gane me ma'anar shi take ba sai a cikin hadisi misali ghayrul maghdubi alaihi banda wanda Allah ya fushi da su walal zalim banda fatattu Allah bai kira su da sunan su ba sai kira su da siffar su amma hadisi ya bayyana cewa al maghdubi alaihi sune yahudu ad-dallun sune nasara kaga wannan shine bayanin abinda qur'ani ya ambaci lafazi ko siffa sai a ambaci sunan da za a gane shi ana iya samun kuma ƙarin hukunci wanda qur'ani ya takaita hukuncin sai kuma hadisi ya ƙara wani hukunci da babu shi a cikin alqur'ani shine kaman ƙarin muharramat alqur'ani ya ambaci mata da aka ce kara aura a cikin suratul nisa ko hurima alaikum ummatukum wa baratukum zuwa ƙarshen aya sannan hadisi ya ƙara da cewa mutum bai auren mace kuma ya aure ƴar kanwata ko yatta aljamu bainal mar'ati wa ammata sannan ko khalata sannan cikin zakka a cikin qur'ani babu bayani akan zakka kono da ake cikin azumi ƙarshen sa hadisi ne kawai ya kawo ta ƙari ne akan zakka sannan rajum in an ga mazinata babu shi a cikin alqur'ani sai a cikin hadisi haka nan gadan kaka wannan qur'ani ya ambata madayin magada bai ambaci kaka ta mace ba jadda hadisi ne ya kawo wannan shi ne ƙarin abinda qur'ani bai ambata ba hadisi ya ambata akwai kuma wasu fuskokin wanda ba waɗannan ba duk waɗannan dai suna buƙatar nazari da bincike da karatu da sauraron malamai da bi a hankali ƙarshe kuma da neman agajin Allah kamar da Ibn Taymiyyah yake fara Allah ya gafarta da cewa yakan zo zai karanta da tafsiri kusan Ibn Taymiyyah a rayuwarsa ya yi irin wannan tafsiri da ake a wannan zamanin irin darasi na sati-sati yakan yi shi da ranar juma'a bayan an sauka juma'a an yi sallar juma'a a masallacin dimashqa yakan yi shi a zamanin da ya zauna sanda babu fitinar kulle shi ko wani abu makamanta yace to in yazo bayan ya gama nazari a cikin tafsiran malamai yayi nazari sai ya ga wani abu haibe bai fahimta sai yayi sallah cikin dare yayi sujuda ya roki Allah yana cewa ya Allah wanda ka fahimtar da Adamu da kalmomi Allah ka fahimtar da ni ya Allah wanda ka yi kaza Allah ka mun kaza sai ta roƙon Allah sai ji Allah ya sahale mishi fahimta to wannan ya daga cikin abin da galibi mu cika yi ba mu cika roƙon Allah ya ba mu fahimta ba amma yana da kyau sai mu dawo cikin hayyacin mu dinga addu'a neman Allah fahimtar da mu alqur'ani fahimtar da mu sunna ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon aiki da ita nuna mana ƙarya ya ba mu ikon guje mata to akwai kuma tafsirin sahabbai shi ma ana dogara da shi wancan kaga tafsirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi akwai kuma tafsirin tabi'ai wato ɗaliban sahabbai kenan akwai littattafai da su ne madogara game da tafsir bil ma'asir mun ta ambatan su amma ga ƙara ambatan su a ila yau jami'ul bayan na ibnu jarir tafsirul qur'an al-azim na ibnu abi hatim ar-razi duk da wannan babu shi cikakke abinda ake da shi bai cika ba akwai al-kashf wal bayan an tafsirul qur'an na abu isa sa'alani akwai tafsirul qur'an al-azim na ibnu kathir ad-dimashqi akwai ad-durrul mansur fi tafsir bil ma'asir na jalaluddin as-suyuti akwai fatul qadir shine na shaukani kenan fatul qadir al-jami'u baina fannai riwayati wa dirayati min ilmi tafsir shi ya hada duka biyu na al-imamu shaukani sai kuma wancan da muka ambata a dazu shine adwaul bayan fi ibahi al-qur'ani bil qur'ani na malam muhammad al-amin ash-shaqiqi rahmatullahi alayhi wa ala al-jami' bari mu dakata haka wannan shi ma ya isa ko sallallahu wasallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wasallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh